Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 20 ga watan Agustan 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Muhammad Hafiz da kanin labarai.
Wani jami'in gungiyar tsaro ta NATO ya ce an kwashe sama da mutane 18,000 sojojin sama daga Kabul lokacin da Taliban ta karɓe iko. Wani labari da jaridar Washington Post ta wallafa a shafinta ya ce jami'an gwamnatin tarayyar Amurka sun fara binciken rahotanni da ke cewa da yiwu allurar rigakafin Moderna ta COVID-19 tana da alaka da babban hadarin kamuwa da ciwon zuciya. Prime Minister Sudan yana ziyara a Juba yayin da ake fama da dambarwar siyasa.
Kanin labarin kenan. Kwararru a fannin man fetur sun tafka muhawara akan kwamitin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya nada, wanda zai yi duba ga yadda dokar sake fasalin masana'antar man fetur ta kasa za ta yi wa 'yan kasar amfani ko akasin haka.
Ni ina tambayoyi da yawa akan wannan dokar. Shin yaya farashin mai zai zama a cikin kasa? Mutumin Lagos da mutumin Maiduguri za su biya kudin mai daya?
Muna dauke da ra'ayoyin jama'a akan yunkurin bude kamfanin iskar gas domin samar da wutar lantarki a garin Maiduguri a jamhuriyar Niger kuma. Masu wakiltar al'ummar jihar Tilaberi a majalisar dokokin jamhuriyar Niger sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakan kare jama'a daga munanan hare-haren ta'addanci da ke laƙuma rayukan fararen hula. Kamar kowace ranar Juma'a muna ɗauke da shirinmu na duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo zai gabatar. Amma yanzu bari mu fara da jin labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce an kwashe sama da mutane 18,000 ta jirgin sama daga Kabul tun lokacin da Taliban ta karɓe iko. Jami'in wanda ya nema a sake sunansa ya ce dubban mutane har yanzu suna kokari don isa filin jirgin saman. Kafafen sada zumunta na Facebook da Twitter da LinkedIn sun sanar cewa sun ɗauki mataki don kare bayanan kwastomominsu. Yayin da kungiyar Taliban take ci gaba da matsakaimin karɓe iko a Afghanistan, kungiyar Amnesty International ta ce kungiyar Taliban ce take da alhakin gallazawa da kuma kashe wasu mutane na al'umma hazara a lardin Gazni a watan da ya gabata. Halin da ake ciki a Kabul ya nuna an samu ɗan kwanciyar hankali a yau, ko da yake tituna da shaguna wayam suke ba hada-hadar mutane kamar yadda aka saba. Kasashen Indonesia da Jamus da Denmark da kuma Australia na daga cikin kasashe da suka kwashe 'yan kasarsu da 'yan Afghanistan ta jirgin sama daga Kabul a cikin kwanakin da suka gabata. Kasar Pakistan ita ma tana kwashe 'yan kasarta da 'yan kasashen waje daga Afghanistan. Wani labari da jaridar Washington Post ta wallafa a shafinta a daren jiya Alhamis ya ce jami'an gwamnatin tarayyar Amurka sun fara binciken rahotanni da ke cewa da yiwu allurar rigakafin Moderna ta COVID-19 tana da alaka da babban hadarin kamuwa da ciwon zuciya ko kumburin zuciya ga yara matasa ba kamar yadda aka yi tsammani ba a baya. Jaridar ta Post ta ambato wasu majiyoyi da suka nemi a sakaye sunansu waɗanda ba ba su izinin yin magana ba kan binciken da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka FDA take gudanarwa tare da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC. Jaridar ta Post ta ce Amurka tana amfani da wasu bayanai ne daga kasar Canada wanda ke nuna cewa yara matasa musamman maza 'yan kasa da shekara 30 ko makamancin haka waɗanda aka yi wa allurar rigakafin Moderna na fuskantar babban hadarin kamuwa da ciwon zuciya fiye da waɗanda suka karɓi allurar rigakafin Pfizer. Jaridar Post ta kuma ƙara da cewa jami'ai a hukumar FDA da hukumar CDC kuma suna binciken bayanai daga Amurka don kokarin tantance ko akwai shaidar karuwar hadari a cikin jama'a Amurka. A watan Yunin da ya gabata jaridar ta rawaito cewa jami'an tarayya sun amince cewa mai yiwuwa akwai alaka tsakanin allurar Moderna da Pfizer da kuma ciwon zuciya ga yara 'yan kasa da shekara 17 da kuma matasa da suka haura haka. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya isa Juba jiya Alhamis don tattaunawa ta kwanaki biyu da zummar maido da zaman lafiya a Sudan ta Kudu, yayinda ake fama da dambarwar siyasa tsakanin kungiyar SPLM karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasar Sudan ta Kudu Riek Machar. Ana sa ran jami'ai daga Khartoum da Juba za su tattauna kan batun kyautata dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma batun aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da gwamnatin wucin gadi ta Sudan da kungiyoyin mayaka da dama suka rattaba hannu a kai bara. Ministar harkokin wajen Sudan Maryam Al-Mahdi, wadda ta raka Hamdok, ta shaidawa 'yan jarida a filin jirgin saman kasa da kasa na Juba cewa shugabancin Sudan ya damu kan jinkirta aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiyar Sudan ta Kudu.
An jima kaɗan Hafiz zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun albarkatun man fetur a Najeriya. Ƙwararru a fannin man fetur sun tafka muhawara akan kwamitin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya naɗa, wanda zai yi duba ga yadda dokar sake fasalin masana'antar man fetur ta ƙasa za ta yi wa 'yan ƙasar amfani ko kuma akasin haka. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta yi mana nazarin wannan batun a wannan rahoto da ta aiko mana.
Wannan kwamiti ne da ke kunshe da mutane tara a ƙarƙashin jagorancin ƙaramin ministan albarkatun man fetur Timipre Silva, wanda zai kula da aiwatar da sabuwar dokar masana'antar man fetur ta ƙasa, wacce ake sa ran yi mata garan bawul da kuma tabbatar da cewa sabbin cibiyoyi da za a kirkira a masana'antar za su samu cikakken ikon isar da ayyukansu a ƙarƙashin sabuwar dokar. Amma ga tsohon muƙaddashin shugaban ƙungiyar ma'aikatan man fetur ta ƙasa Comrade Isa Tijjani ya ce in dai a game da wannan dokar sake fasalin masana'antar man fetur ne, shi fa bai gamsu ba.
Me ina ta tambayoyi da yawa akan wannan dokar, shin yaya farashin mai zai zama a cikin ƙasa? Mutumin Lagos da mutumin Maiduguri za su biya kuɗin mai ɗaya? Idan ba za su biya kuɗin mai ɗaya ba, ƙasar ta zama ɗaya? A ce mutumin Maiduguri ya biya kuɗin da ya kusan ninka na Lagos don yana kusa da bakin ruwa ya biya ƙasa da haka? Shin me makomar da dama daga cikin ma'aikatan nan? Ni fa gaskiya wannan dokar ta PIB sai an baje ta a faifai, sai mutane sun gane menene, domin ƙarshenta in ba sa'a aka yi ba kuma zai iya kawo mana rudani a ƙasa.
To sai dai ga tsohon jami'i a ma'aikatar man fetur ta Kaduna Dr. Kailani Muhammad yana mai ra'ayin kwamitin ya gaggauta warware wasu lamura da suka kunshi masana'antar kafin a samu daidaito.
Muna kyautata zaton a ce su yi wannan aiki tunda NNPC tana da records, akwai assets ɗinsu da maganan taxes da maganan royalties da maganan joint ventures, maganan ita kanta crude da rijiyoyi da kuma abubuwan da ake haƙo rijiyoyin, assets da na NNPC wajen wata shidan insha Allah, wanda aka ba da himma za a iya aiwatar da shi a tabbatar cewa wannan sabuwar doka wanda ya warware NNPC zuwa ta ci gashin kanta ta zama kamfani wanda yake babu tsangwama, management na NNPC din za su iya cewa ayi ayi a bari a bari.
Amma shugaban ma'aikatar man fetur ta ƙasa Mele Kolo Kyari ya yi ƙarin haske akan batun.
Gwamnatin tarayya da sauran gwamnatoci duk za su samu dukiya na da ba su samu ba domin ayyuka za su yi yawa. Na biyu zai kawo ci gaba ƙasa domin duk shekarun da aka yi kullum ana fafutukan sanya man fetur, wato ita bakan man fetur a fito da shi, amma ba su hanya hankali akan gas ba. So wannan doka ta mai da hankali sosai domin ta ba da sarari da yadda za a yi iskar gas din na kawo shi gidajen mutane, kamfanoni da wuraren inda ake wutan lantarki. A ƙarshen nan zuwa shekara uku zuwa fito za a ga bambanci domin ƙasar nan za ta ci gaba kuma dukiya za ta shiga hannun mutane.
An ba wa kwamitin wa'adin watanni 12 na kammala aikin da shugaba Muhammadu Buhari ya ba su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
An gaida Madina. Kada dai a shagala, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Muhammad Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Ya Alhamis, agaji ga waɗanda bala'in girgizar ƙasa da mahaukaciyar guguwa ta shafa ya fara kwarara da sauri zuwa ƙasar Haiti, amma talauci da ya katutuwa ƙasashen yankin Caribbean da rashin tsaro da ƙarancin ababen more rayuwa har yanzu suna haifar da babban ƙalubalen samar da abinci da ayyukan kiwon lafiya na gaggawa ga waɗanda suke da buƙata. Kayayyakin agaji daga ƙungiyoyi masu zaman kansu da jiragen ruwan kayayyaki daga gwamnatin Amurka da sauransu sun fara sauka yankin kudu maso gabashin ƙasar, inda girgizar ƙasar ta auku a ƙarshen mako, inda ta kashe sama da mutane 2,100, amma bukatar ta yi yawa sosai, lamarin da mahaukaciyar guguwar Grace ta zubar da ruwan sama ta dagula, kuma mutane na ci gaba da damuwa da yadda lamarin yake tafiyar hawainiya. Kari ga matsalolin babban asibiti da ke babban birnin kasar Port Au Prince, inda ake kai da yawa daga cikin waɗanda suka jikkata, an rufe shi jiya Alhamis na kwanaki 2 don nuna adawa da garkuwa da wasu likitoci 2, cikin su har da ɗaya daga cikin likitocin kashi da suka yi karanci a kasar. Hukumar kare fararen hula ta Haiti ta daga adadin waɗanda suka mutu daga girgizar kasar zuwa 2,189, kuma ta ce mutane 12,268 sun jikkata. Jiya Alhamis, Amurka ta kagaba takunkumi kan wasu manyan jami'an kasar Cuba 3, wanda shi ne na baya-bayan nan a jerin matakan mayar da martani kan murƙushe masu zanga-zanga ƙin jinin gwamnati da aka yi a tsibirin. Ma'aikatar Baitulmanin Amurka ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa an hukunta manyan jami'an ma'aikatar tsaron ƙasar 2 ne saboda rawar da suka taka wajen daƙile zanga-zangar da ba kasafai ake yi ba a ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin kwaminsanci, inda aka ɗaure ɗaruruwan mutane a gidan yari. Shugabar kula da kadarorin ƙasashen waje ta Amurka OPEC, Andrea M. Gaski, ta ce Washington za ta ci gaba da tabbatar da hukunta waɗanda ke baiwa gwamnatin Cuba damar cin zarafin bil'adama. Gaski ta ce matakin na yau ya fallasa ƙarin masu laifi da ke da hannu a murƙushe kiran mutanen Cuba na 'yanci da mutunta haƙƙin ɗan adam.
An gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Bari mu sake waiwayar rahotannin namu. Babban manajan NNPC na ƙasa Alhaji Kolo Maile Kyari ya ce za su samar da wutar lantarki mai amfani da iskar gas, inda suke shirin kafa wani kamfani a garin Maiduguri da haɗin gwiwar wata kamfanin ƙasar Amurka. Daga Maiduguri ga Haruna Dauda da ci gaban rahoton.
Babban manajan matatan man fetur na ƙasa, wato Alhaji Kolo Maile Kyari, ya ce za su samar da wutar lantarki ta hanyar iskar gas, inda suke shirin kafa kamfanin a garin Maiduguri da haɗin gwiwar wata kamfani na ƙasar Amurka. Babban manajan ya ce samar da wannan kamfani mai amfani da iskar gas zai taimaka gaya wajen haɓaka harkokin tattalin arzikin ƙasar nan, musamman a jihar Borno da ke fama da matsalar tsaro inda ba manta ba tun watannin baya da suka wuce. Babban manajan ya bayyana haka garin Maiduguri, inda ya shirya gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum cewa za su samar da wannan kamfani mai amfani da iskar gas tun watan Janairu na dai garin Maiduguri yake fama da matsalar wutar lantarki sakamakon lalata wutar lantarkin da ake tan cewa baya kan boko harmin suka yi a hanyar Maiduguri zuwa Damaturu, wanda tun a wancan lokacin sai da jama'a su yi amfani da abin da ya sauka wajen samar da hatsin wutar lantarki a gidajensu da ma wajen sana'arsu. Babban manajan ya yi alƙawarin cewa tun wata uku zuwa wata hudu za a samar da wannan wutar lantarki mai amfani da iskar gas, wanda jama'a ke tabbatar cike da jin hakan. Sai dai da alamu wannan batu abu ne mai kaman wuya, tunda ba cikin kasafin kuɗin bana, kuma da kaɗai ban na watanni uku zuwa hudu kan shuɗewa yanzu.
Sunana Ali Maza. To ni a nawa lissafi da tunani, kuma shi daman ai rayuwa neman aiki a ci gaba. So mu muna ga idan aka mana wannan ɗan an ci gaba, idan zai tabbata cewa za a yi ɗin, to mu ci gaba ne gare mu. To amma shin yaya quality abun, yaya lasting nashi? Ba za a zo kuma a mana shi mu zo mu sake samun matsala ba game da al'amari na wuta ko wani abu? Shine
sunana Malam Ibrahim. To ra'ayina ɗaya ne, don kwanakin baya wata uku da ya gabata an zo an yi wannan magana a cikin wata uku kankanin lokaci za a yi, to sai yanzu kuma an zo an sake hasa sabon, to Allah ya tabbatar mana da gaskiyan al'amari.
To kuna gani wannan mai yiwa ne?
To gashi ne dai abu dai, in an ce dai gwamnati zai yi abu dai za mu bi baya, manyan mu sai su biyo mana baya akan al'amarin kunu, in Allah ya kaddara za mu samu.
Halima Suleiman. To yanda suka fada za su kawo din yana da kyau in har za su mana da gaske ne, amma iskan gas din zai iya mana abin da muke so? Kamar misali irin injin markaɗe da su abin ruwan bohol zai iya kawowa? Shi ne abin da muke so mu san da iskan gas din, don ina ganin kamar ba zai kai ainihin nefan mu karfi ba. Mu inda son samu ne mun fi son wutar nefa ɗin direct.
Sunana Abubakar Sadiq ne. Gaskiya ne yunkurin gwamnatin tarayya abu ne wanda idan yayi niyya zai yi shi, sannan kuma idan yayi niyya ba zai yi shi ba. To tunda su ne da kansu suka yi yunkurin cewa za su yi din, to muna kyautata san za su yi. Na farko abin da zan yi bayani akai shine kamar yanda suka ce za su tallafa mana wajen ganin cewa mun kai watanni aro mana watanni da yawa bamu samu wutan nan ba, suka ga ya kamata a ce an tallafa mana mu ƴan Borno. So muna farin ciki da wannan kokarin da gwamnatin tarayya ta ce za ta yi akai. So sannan kuma mu muna ganin wannan ci gaba ne a gare mu. Sannan kuma mun ga kokarin gwamnatin tarayya, kuma mun gode mata sosai. Ubangiji Allah ya taimaka mata da ganin cewa ta tallafa mana kamar yadda ta yi bayani.
Sunana Dan Juma Goje. To ra'ayina kan wutan nan dai alƙawarin da aka yi, ayi kokari a cika mana, kuma in an yi alƙawari dole sai manya sun dan bi baya, sun ƙara bin baya.
Wasu al'umman jihar Borno kenan game da farcin da majan mazatan man fetur na ƙasa Alhaji Kolo Meli Kere yayi na game samar da wutar lantarki ta hanyar iskan gas, wanda kuma zai kasance irin sa na farko a tarayyar Najeriya. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Bari mu rufe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar, kuma masu wakiltar al'ummar jihar Tilaberi a majalisar dokokin jamhuriyar Nijar sun buƙaci gwamnatin ƙasar ta ɗauki matakan kare jama'a daga mummunan hare-haren ta'addanci da ke laƙume rayukan fararen hula a 'yan makonnin nan, yayin da karɓar haraji da satar ababe ta zama ruwan dare a garuruwa da ke makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Sulemu Mini Barma, ya aiko mana ga ƙarin bayani.
Lura da yadda yanayin tsaro ke ƙara kasancewa a baki ɗayan yankin Tilaberi ya sa masu wakiltar al'ummar jihar a majalisar dokokin ƙasa na ɓangaren masu mulki da na adawa fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa don bayyana wa duniya halin tashin hankalin da ake ciki a wannan yanki da 'yan ta'adda ke sheƙi ayarsu. Honorable Abubakar Umaru na daga cikin masu magana da yawun 'yan majalisar dokoki daga jihar Tilaberi.
Waɗannan 'yan ta'adda suna ɗauke mutane da cikin garuruwa, suna ɗaukewa su tai da su saboda a basu wata diya. Bancin ɗauke mutane da suke yi suna amsa zakka cikin gari-gari, su zo su amsa zakka kuma ana basu. Bancin suna sata dabbobi masu tarin yawa cikin waɗannan garuruwa na waɗannan yankuna. Suna ƙone makarantun ne da gidajen lahiya, kuma bancin suna ƙone ambutai waɗanda adda abincin talakawa a ciki, kuma suna ba da lokaci da waɗannan talakawa su ce musu to ku yi ƙoƙari ku bar waɗannan wurarenin, ko ku yi ƙoƙari ku haɗa kuɗi yakin muke zauwa mu amsa.
Sabbin salon yakin da 'yan ta'adda ke bullo da su da nufin shammatar jami'an tsaro a wannan yanki mai makwabtaka da ƙasashen Mali da Burkina Faso ya sa 'yan majalisar kiran gwamnatin Nijar ta sake dubara, kamar yadda Honorable Abubakar Alhaji Abdu Yanikoi ya bayyana mana.
Doka ta ɓaci da an ka'aza tana da kyau, amma ita ma tana da illata kuma. An hana mutane su hau furfuro. Su waɗannan 'yan ta'adda masu zakwa suna muna hari a bisa furfuro suke zuwa. Wanga rishin moto ya ka illar babba da yawa ma. Misali, waɗansu bisa furfuro ake ɗaukar su a kan su gidan likita. Ta yadda kawo ta rage kasuwanci ba ya yi da yadda ya kamata. Gwamnati ya kamata ya ɗauki mataki bisa 'yan rahoto. A ƙara 'yan rahoto sosai wanda za su zo su gama. Su zamu abun ke ciki. Inda sun zo sun buga 'yan ta'adda nan ba mafata. Maza su zamu a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci su iso a wurin, ko a tadda jirage za zo su fatattaka da wani mutanen. Duk wani abubuwan da muka kirawo zuwa gwamnati ya diba ya kawo sauƙi zuwa ga jama'a.
Bayanai sun yi nuni da cewa daga cikin makarantu kimanin 409 da aka rufe saboda matsalar tsaro a nan Nijar, kashi 92 daga cikin 100 na waɗannan makarantu na jihar Tilaberi. Abinda ke ƙara fayyace girman wannan matsala yayin da aka gano cewa rashin aikin yi ya sa matasa ficewa daga yankin don zuwa cirani a ƙasashen waje, yayin da wasu kuma ke haɗa kai da 'yan ta'adda a matsayin 'yan leƙen asiri ko kuma su shiga sahun mayaka. Fararen hula kimanin 98 da jami'an tsaro 19 ne aka kesta cewa an hallaka a tsawon wata guda kacal a gundumomin Banu Bangu da Torodi da Abala da ke jihar Tilaberi. Abinda ke kwatanta cewa 'yan ta'adda ba su ɗauki wannan yaƙi da wasa ba. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To madalla, Kada a manta, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba, duniyar Amurka.
Jama'a, barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka wannan mako zai mai da hankali ne kan halin da kasar Afghanistan ta shiga bayan da dakarun Amurka suka janye daga kasar. Lamarin da ya sa shugaba Ashraf Ghani da mukarrabansa suka fice daga Afghanistan din. A gefe guda kuma 'yan Taliban suka karbe ikon tafiyar da ragaman mulkin kasar. Yau mutum da zan mai da hankali a kai kenan, sunana Mahmud Lalo. Afghanistan ta shiga yanayi na rudani inda 'yan kasar suka yi ta tserewa tun bayan da dakarun Amurka suka janye. A wani mataki da mutane da dama suke bayyana cewa Amurkan ba ta shirya ficewarta da kyau ba, lamarin da ya sa shugaban kasar Ashraf Ghani ya fice daga kasar har kuma mulki ya koma hannun kungiyar Taliban. Jack Sullivan shine mai ba da shawara kan sha'anin tsaron kasa a Amurka.
The images from the past couple of days at the airport have been heartbreaking. But President Biden had to think about the human cost of the
Afghanistan ɗin kwanakin nan babu daɗi. Amma shugaba Biden yayi nazari ne kan yadda ake tafka asarar rayuka, inda yake shawarar cewa babu amfanin tsayawa a tsakiyar yakin basasan ƙasar ta Afghanistan. To bayan da Taliban ta karɓe mulki, Amurka ta kokarin kwashe dubban Amurkawa da ƙawayenta Afghanistan da suka taimaka mata. Jen Psaki ita ce sakatare yaɗa labarai a fadar White House.
We are prioritizing a number of groups, American citizens, embassy employees and their families, our locally employed staff, SIV holders.
Akwai rukunin mutanen da muka fi mai da hankalin mu a kansu wajen kwashe mutanen da muke yi. Na farko Amurkawa, sai ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka da iyalansu, sai ma'aikata 'yan ƙasar Afghanistan da suka taimaka mana, waɗanda za a ba su visa ta musamman da suka haɗa da masu yin aikin tafinta da taimakawa kafafen yaɗa labarai da sauransu.
Which includes, by the way, translators who may have assisted media organizations and others.
To zuwa yammacin ranar Talata, jami'ai sun ce Amurka ta kwashe sama da mutum 3,200 ciki har da ma'aikatan ofishin jakadancin Amurka da 'yan Afghanistan da suka taimaka musu, inda aka kwashe kusan mutum 2,000 waɗanda aka ba su visa ta musamman don komawa Amurka.
The Taliban have informed us that they are prepared to provide the safe passage of civilians to the airport.
Jack Sullivan kenan anan ma yake cewa Taliban ta faɗa mana cewa a shirye suke su ba da kofar da za a fitar da fararen hula ta filin tashin jirage, kuma za mu zuba ido mu ga cewa sun cika wannan alƙawari.
And we intend to hold them to that commitment.
A ranar Talata, kungiyar ta Taliban ta yi taron manema labaranta na farko tun bayan da ta karɓe mulki. Kakakin kungiyar Zabihullah Mujahid, wanda ya fito bayyana jama'a, ya ce Afghanistan ba za ta zamanto ma'uya ga 'yan ta'adda ba, sannan za ta kare 'yancin mata bisa tsarin shari'a musulunci. Ya kara da cewa kungiyar ta Taliban za ta yafewa duk wani da ya yake ta da kuma kafa gwamnatin da za ta kunshi kowa da kowa.
We don't want more war. We want peace in Afghanistan, and that's why talks have taken place.
Zabihullah Mujahid kenan ke cewa ba ma son wani yaki, muna son zaman lafiya a Afghanistan. Dalilin kenan da yasa aka yi zaman sulhu. To lura da irin tarihin kungiyar na kai harahari, wasu da dama sun dasa alamar tambaya bisa waɗannan alƙawura da kungiyar ta Taliban ta ɗauka. Samun haɗin kan kungiyar ta Taliban wajen kwashe Amurkawa da 'yan Afghanistan ƙawayen Amurka wani abu ne da zai zamanto zakaran gwajin dafi ga gwamnatin Biden. Earl Anthony Wayne jami'i ne a cibiyar Wilson da ke gudanar da bincike don tsara manufofin Amurka a ƙasashen ƙetare
If it looks like there's a series of competent processes going forward in all of these issues and other issues like dealing with the
peace idan aka ga haske a duk al'amuran da ke faruwa musamman kan abin da ya shafi wata barazana da zasu iya tasowa a nan gaba kan ayyukan ta'addanci misali kan abin da ya shafi yadda za a samu haɗin kai a yankin ina ga hakan zai nuna alamun za a samu nasara a gida da waje amma dai ana buƙatar jajircewa da samar da sakamako a zahiri
a credible image both at home and abroad, but it's going to take hard work and concrete results.
Da yammacin ranar Talata, shugaba Biden ya baro wurin shakatawarsa na Camp David inda ya dawo fada White House. Yana kuma fuskantar suka daga 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan Republican da na Democrat, waɗanda suka sha alwashin gudanar da bincike kan yadda aka gudanar da janye dakarun Amurka a Afghanistan cikin yanayi na hanzari, wanda shine wani matakin farko da Biden ya ɗauka kan wannan al'amari da ya shafi manufofin Amurka a ƙasar waje. Jama'a da kuma ga muka kawo ƙarshen shirin duniyar Amurka na wannan mako sai wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Patsy Wedekuswara da Julie Lenz Gresham da suka taimaka wajen haɗa shirin, ni Mahmud Lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Takaice, bari mu karanto kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka turo mana ta email. Wasiƙar mu ta farko ta ce, ina kira ga gwamna Tambuwal da gwamna Sani Bello da gwamna ‘yan Rufa'i da su ƙara mai da hankalinsu kan abin da ya shafi tsaron rayuka da dukiyoyin al'ummominsu. Duba da yadda harkar tsaro waɗannan jihohi ke daɗa taɓarɓarewa, inda ba mai kuɗi ba mai iko balantana talakawa waɗannan jihohin. Sako daga Aliyu Usman Taka Lafiya, birnin Kebbi, ma'ajin ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa reshen jihar Kebbi. Sai sako daga Isa Lawal Girgir, magajin Lawal Girgir jihar Yobe. Yace, assalamu alaikum VOA Hausa. Matakin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ɗauka na gurfanar da likitoci masu yajin aiki, a gaskiya hakan bai dace ba. Ya kamata gwamnati ta ɗau matakin sulhu da lalama. Muddin ana son kawo ƙarshen yajin cikin sauki kuma a kan lokaci. Sai saƙonmu na ƙarshe yace, assalamu alaikum muryar Amurka. Fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku. Muna fatan wannan sabuwar dokan kasan albarkatun ƙasa da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sa wa hannu ta fannin talakawan kowane yanki ya kuma kawo ƙarshen kallon hadarin kaji da wani yanki yake yi wa wani yanki. Sako daga Amina Adamu Malam Madori da Dakoch Dakoch Dunari da Umar Baban Yaya Sabon Gida a jihar Jigawa. Kafin mu kammala, ga Hafiz ya sake shigowa don bitar labarai amma a takaice.
Wani jami'in kungiyar tsaro ta NATO ya ce an kwashe sama da mutane 18,000 ta jirgin sama daga Kabul tun lokacin da Taliban ta karɓa iko. Jami'in wanda ya nema sake sunansa ya ce dubban mutane har yanzu suna kokari don isa filin jirgin saman. Kafafen sada zumunta na Facebook da Twitter da LinkedIn sun sanar cewa sun ɗauki mataki don kare bayanan kwastomominsu, yayin da ƙungiyar Taliban take ci gaba da matsakaimin karɓa iko a Afghanistan. Wani labari da jaridar Washington Post ta wallafa a shafinta a daren jiya Alhamis ya ce jami'an gwamnatin tarayya Amurka sun fara binciken rahotanni da ke cewa da yiwu allurar rigakafin Moderna ta COVID-19 tana da alaƙa da babban haɗarin kamuwa da ciwon zuciya ko kumburin zuciya ga yara matasa, ba kamar yadda aka yi tsammani ba a baya. Jaridar ta Post ta ambato wasu majiyoyi da suka nemi a sake sunansu, waɗanda ba ba su izinin yin magana ba kan binciken da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka FDA take gudanarwa tare da hukumar kula da cututtuka masu yaduwa ta Amurka CDC.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin. Sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe.
Da fatar za a sake lalubo mu a shirinmu na dare, wato karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda ya yi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe wanda ya taya ni gabatar da shirin, da Julie L. Gresham wadda ta hada shirin, da injiniyanmu, ni Hanifa Kabir Isa daga nan birnin Washington DC nake ce da ku mu huta lafiya.